Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya yau Asabar 10 ga watan Nuwamba 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a tashin wasu mabmai cikin wasu motoci uku tare da karan harbe-harbe su dake da Mogadishu babban birnin kasar Somalia, inda akalla mutane 23 suka mutu baya ga yan bindiga mutum hudu, a cewar shaidu da jami'an lafiya. Fashewar mabman uku wanda ya faru a cikin yan mintoci kadan tsakanin su ya auna wani otel ne da ake kira Sahafi, wanda yake kusa da hedikwatar yan sandan farin kaya na kasar Somalia. Wani shugaban masu motocin jigilar marasa lafiya ya faɗa murya Amurka cewa sun kwashi mutane 45 da suka jikkata zuwa asibiti. Jami'an tsaron da suka fara kai agajin gaggawa sun ce yan bindiga hudu ne suka shiga otel din, inda suka hau saman rufin ginin, wanda daga nan ne suka buɗe mutanen da ke kasan suta. Jami'an dai sun ce sannan a hankali suka kashe yan bindigar tare da ceto dimbin mutane daga dakunan otel din. Tunda dai kungiyar Al-Shabab wacce ta fi shekaru 10 tana gudanar da ayyukan ta'addanci a Somalia ta dauki alhakin kai harin. Hukumomin tsaro a arewacin jihar California ta nan Amurka sun ce mutane 5 sun mutu sanadiyar gobarar daji wadda ta mamaye dimbin gidaje ta kuma sa aka kashe dimbin mutane da gidajen su. Ofishin yan sandan karamar hukumar Butte ta California ya ce an samu mutane hudu ne cikin mota yayin da suka yi kokarin barin garin Paradise, garin da wutar dajin ta yi wa barna sosai, ta kuma tilastawa dubban mutane arcewa. Gobarar dajin wadda ta fara ci tun ranar Alhamis ta ƙara yin tsanani sosai, inda cikin gaggawa yanzu ta nufi wani birni da ke kusa mai suna Chico. Jami'ai sun ce zuwa yanzu an iya kashe kashi 5 cikin 100 na wutar. Kan ƙarin mutane 5 ɗin da suka mutu, wutar ta tilastawa mutane da yawa barin motocinsu waɗanda cinkoso tsire su akan hanyoyi, manyan hanyoyi. Jami'an 'yan kwana-kwana na jihar California sun ce tun ranar Alhamis suka haƙura da kashe wutar, maimakon hakan suke taimakawa mutane su bar yankunan da suke. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da ake zargi da aika mabmai ga masu suka shugaban Amurka Donald Trump ana tuhumarsa da wasu laifuka da ka iya kai shi ga hukuncin ɗaurin rai da rai. Jiya Juma'a ne aka gabatar da Cesar Sayoc gaban wata kotun tarayya da ke birnin New York, inda ake tuhumarsa da laifin wato aikata laifuka 30. Bayyanar Sayoc ta farko gaban kotu ita ce wadda ya yi a makon da ya gabata. Tuhume-tuhumen da ake yi wa Sayoc mai shekaru 56 sun hada da zargin cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai barnar gaske da kuma rarraba makamai zuwa wasu jihohi na Amurka da barazanar yin amfani da su. Ranar 26 ga watan Oktoba ne dai aka kama Sayoc a jihar California, inda aka tuhume shi da wasu laifuka 5 a can. Sayoc dai ya dade yana rayuwarsa a motarsa mai dauke da hotunan nuna goyon baya ga Trump da kuma hotunan nuna kyama ga 'yan jam'iyyar Democrats. Ya zuwa yanzu dai bai amsa laifin da ake tuhumarsa ba. Kasar Pakistan ta nemi tallafin kuɗi daga ƙawayenta na ƙud da ƙud, ciki har da China da Saudiya, ta kuma neman bashi daga asusun lamani na duniya IMF domin su taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin Pakistan ɗin da kuma warware matsalolin da take fuskanta. A farkon makon nan ne dai Firaministan Pakistan Imran Khan ya kulle wata yarjejeniyar tallafi da China yayin wata ziyara aiki da ya kai, inda ya haɗu da shugabannin China ciki har da shugaban ƙasa Xi Jinping. Jami'an China da na Pakistan dai ba su bayar da wani cikakken bayani ba, amma China ta ce tana shirin baiwa Pakistan wani tallafin kuɗin da ba a bayyana kowane iri ba ne. cikin neman tallafin da suke kan ya samu tallafin dala biliyan 6 daga Saudiya lokacin da ya kai ziyara a can a watan Satumba. Ha kuma daddiyar daular Larabawa na da akarin bayar Pakistan din dala biliyan 6 da ta nema. Sai dai kwararru na cewa karbar tallafin kuɗi daga Saudiya daular Larabawa zai iya zama cuɗeyin na cuɗe ka ne. Daga ƙarshe jiya Juma'a ƙasar Rasha ta karɓi bakuncin wasu jami'an gwamnatin Afghanistan tare da ƴan hamayya su na ƙungiyar Taliban. A wani yunkurin da Rasha ke yi na kawo ƙarshen rikicin shekaru 17 da ƙasashen yamma suka kasa cimma. Yayin da yake jawabin buɗe taron a Moscow, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha tana tare da ƙasa ɗaya ƙasar Afghanistan inda dukkan ƙabilun da suke ƙasar za su zauna tare junansu cikin kwanciyar hankali da farin ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Kasa habashe shirin ya da zango mun sun yi abin koyi ba a nahiyar Afirka kaɗai ba har ma da sauran ƙasashen duniya kai har ma a nan Amurka kasancewa banda mace da ta kasance shugaban ƙasar habashen nan yanzu haka daula a majalisar dattawa ƙasar habasha mata 10 ne a majalisar da ke da membobi 20 wato kashi 50 bisa cikin 100 kenan
mata
sun mamaye kana kuma a ƙasar habasha daula alƙalin kotun kolin ƙasar habasha mace ce wanda haka kuma shugabar hukumar zaben ƙasar habasha mace ce banda haka majalisar dokokin ƙasar habasha kashi 37 cikin 100 nan ɗan majalisar mata ne to bari ma in kai ki daula ministan harkokin tsaron ƙasar habasha
mace ce
topa
to mata a Najeriya suna neman
gaba daya
wato mata a Najeriya suna neman kashi 35 cikin 100 na madafin iko a har siyasance
ai a Najeriya ma a hedi kada in kafe ki ko goma ma muka samu mun gode ai
to to kin ga dole ne yau mu daga ma kasa Habasha tuta
gaskiya
to a yau din nan ma daula
ana an dama da mata sosai sun taka rawar gani wannan
shekara ta mata ce kin ga anan Amurka gaban nan da aka yi ran Talata wannan karan an sami sama da mata 100 da za su tafi majalisar dokokin kasar Amurka
haka ne saboda mata ce wannan shekara dai shekaran mata ce ko ina a duniya
to muna fata haka za ta kasance a shekara ta 2019 in an yi zabe a Najeriya sai dai kalubale ita ce a yanzu haka yanzu da muke magana da ke an riga an yi zaben
shugaban fin da gwani
kusan sai ka ce alƙalami
ya bushe ba a ba mu dama ba a ba mata dama
ba a dama ba akwai waɗansu da suka iya samu suka shiga suka sayi takara da yake kamar misali jam'iyyar PDP kudin fom din su bai yi tsada kamar na jam'iyyar APC ba amma duk da haka waɗansu da suka iya kokari suka samu suka saya ba su kai labari ba to jam'iyyar APC kuma yadda aka tsula wa kudin fom din nan to kwata kwata
mata da dama ba su da daman
su
abin nan haka ne ai kin tuna mun ma mun yi shi a cirin mu na yau da gobe haka in kin tura ayin matan wata tace an sa kudi ba su da halin da za su yi saboda maza ne ke da kudi a Najeriya
ai haka yake
to Allah ya ci gaba da dafa mana da
to abin mata to kasar Habasha muna daga muku tuta shirin filin abar ya huce yana daga muku tuta da wannan gagar ci gaba da aka samu inda ake damawa da mata
haka ne
to dauna bari mu bude babin gaishe da mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan Reverend Tanko Ahmadu Sakkwato na kungiyar Bazata International wanda ya rasu ranar Asabar a jihar Plateau Allah ya ba iyali jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu kancan
to amin
muna kuma mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga baba Andrew Jarmai da iyalansa a Huntuwa jihar Katsina sai kuma likita Plana a Malumfashi da Alhaji Abdul Karim kafinta a Mararrabar Kankara muna kuma mika gaisuwar a bari ya huce ga Alhaji Musa Yalwa Umasha baban yan biyu da Amanzi Marcus da iyalansu duka a lafiya jihar Nasarawa sai kuma Usman Dalladi Burga a BRC Bauchi da kuma Bala Ahmed da Mildred Makam da iyalansu a Jaskwata ta Yamma da Bauchi da fatan sun tashi lafiya
to amin amin haka ne kam sannu alheri ni ma ga gaishe da ke hannuna akwai suwan fatan alherin a bari ya huce daga Hajiya Aisha Abdullahi Safi mai gallery furniture a Kaduna inda tace don Allah ku mika mani sakon gaisuwan a bari ya huce zuwa ga ƴan uwana da abokan arziki kamar haka gaisuwa zuwa ga rabin raina ango na engineer Abdullahi Safi
to Allah ya sa shi ma rabin ranta
to kana ji engineer Allah sa kai ma hakan fa yadda ka faɗa kai ma haka miki so ka eko da gaisuwa sati mai zuwa kai ma mu jika ce rabin
ranta
kai da
ranta ko kuma ya wata yake ma a gida mu ji labari
haka ya kamata
ma tambaye ta
haka ne fa da mahaifiyata Hajiya Indo matar marigayi Alhaji Ahmad Nalili da kuma injiniya baba S sarkin yakin Kazauri gaisuwa zuwa ga Amina Ahmad Nalili da Alhaji Mamman Kamasho Daura da Alhaji Tasu Ahmad Lili Daura da Abba Lili Daura da Ibrahim Sulakawu Daura da Umar Mainu Maiduguri da Aisha Maman Khalil sai Halima Barde da Najibu Daura sai daga ƙarshe gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Ubarano Angon Amina Ahmed to da fatan dukun tashi cikin koshin lafiya
to amin summa amin I'm Habasha kenan kamar yadda muka ce yau can muka yada zango
sun yi abun Habasha sun yi rawa gani
kamar wajen saboda haka yau nan muka dusa
to ko dai zamu dan shirya ne alheri mu dan je kasar Habasha nan dai dan je mu dan
kin ga dai muna shiga dan
jama da mu
da yake Habasha gaskiya babu shakka sun ci gaba sun san Ethiopia zirgin na Ethiopian Airlines din nan yanzu ba yana zuwa kowace kasa
sosai
a duniya kuma da yake yanzu kin ga dai in zaki tashi daga nan Dallas dan a Washington din nan ba zuwa Abuja zaki tashi ki bar nan da wuri ki isa Abuja kusan karfe 3 in kika taso daga can kuma ki iso nan wajen karfe 3 to yana da dadi kwarai da gaske
haka ne ba arha kuma
ga abincin su da dadi
haka ne
ba dai tallafa muke
ni ma na taba shiga jirgin nan daga Abuja zuwa Dubai wani kuskus da me da suka bani abincin su akwai dadi kuma
to kin ga yake sun sa mata kuma dole suna yin abin shirki mai yaba
dole mu yaba musu kan mu ma kasar ta mun aka ba mata a dama zamu yaba su sai
to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da gaisuwa bar ya huce ga Salisu Sabata Fida da Sarfilu Umar da Alhaji Aminu Isa sai kuma Alhaji Mansur Mahmud da Honorable Sani Zuru da Alhaji Uba Alasan da Isha Kuba Alasan sai kuma gaisuwar abar ya huce ga Alhaji Awali Musa sai Alhaji Rabiu Kai Gaman Gumen da Dr. Ibrahim London da Alhaji Ibrahim Lawal Gumen muna mika gaisuwa abar ya huce ga Alhaji Haruna Ibrahim da Alhaji Salim Maiduguri da Alhaji Sani Ibrahim Magajin garin Gumen da Alhaji Abdullahi Garba Katikan Gumen to ni dai wannan wani sunan sarauta ne Katikan Gumen to Sarfili gaskiya
Sarfili ya kamata mu nemo
kan
sai bana fashin baki ba
Katikan Gumen Sarfili sai Alhaji Hasim dan makoyon Gumen da kuma Umar Faruk Gaidam da kuma Muhammadu Aliyu Gumen dan iyan Gumen daga kake muna gaida Kabiru Usman dan da kujan Gumen to wannan dai dan Gumen ne ya kuma da wannan to
dan gaban Sarfili ne
dan garin Sarfili ne ya kuma da to da kuma dukan barin ce to dukan da cikan yayin al'ummar Gumen
kun tashi cikin koshin lafiya
fata duk kun tashi cikin koshin lafiya Sarfili na gaishe ku
amma da ne
garin a cikin
albasa
Sarfili na gaishe ku
Sarfili Hashim Gumen
kuma Dr. Hashim Gumen shi ma daga can Los Angeles
haka ne kam
a daga Vegas
haka daga Vegas kai har da ma dan jaririn Gumen din shi ma
Malam
Sallau Khalil Gumen
shi ne dana Khalil Malam Sallau
yana dai yayi wayo
dan masanin Gumen
shi ne ka
mai rukon gado
shi ne ka
to da fatan an tashi lafiya
ni ma bari ni mika wannan gaisuwa sako ne daga Bala Muhammad Damban Ubangidan Bari inda yake cewa salam fili a bari ya huce da farko ina gaida ku da kokari bayan haka nake so ku isar min gaisuwa zuwa ga Haruna Boda Inkaibu Alhaji Nene Yusufari da Abubakar Yaka Naji Bauchi to fata alherin a bari ya huce zuwa ga Dauda Hudu Unkuru da Nasiru mai gangariyar wankin hula da ban tauba wannan yana wankin hula ce gangariyar wankin hula
ina tsaban Chinawa za su kashe mishi kasuwa tunda wata irin hula ake sako ta daga
China
ba a wanke ta
ba a wanke
ta ba mata irin wankin hula kobe
nan kuma da tafi su ta ba su ba hadu a banki da su
kun ga kowa a sai dauki mataki da daula a kashe bada sana'a kuma a kan mutanen mu
ai ba ki sani ba alheri wannan idajin sai labari dai kan lokaci abinda in kika je China hatta yanzu irin shaddan nan zaki gani duk suna yi see embroidery in da
ake ba ga tana ana sai da ita nan da abinnan a China an yi ta kawai kai sai da kaje ka dauka kawai ka
kaje ka kira kan suna da basira rai ne kade ba su iya yi in China
to
zuwa ga Yahaya Abdullahi Damban da magaji Allah saka tashar magarya kumu da Alhaji Mustafa Shamudu Damban da mai girma sarkin Damban Idris babban Musa a ƙarshe da ɗaukacin membobin ƙungiyar muryar talaka da ke ƙaramar hukumar Damban da fatan sun ji suna lafiya Bala Muhammad
to Bala Muhammad mun gode amin kuma to dole kafin mu baki dama ki ba mu wannan labarin da kike tafi da shi bari mu fara da wani labarin Amurka
to alheri
yawa to kin san da yake an yi zabe ranar Talata wannan zabe kuma duk da yake dai kowace shekara nan akan yi wani abu na tarihi amma dai bana an yi tarihi ta fannoni daban-daban a wannan zaben rabin wa'azi to daga wata mace ce kin ga ga hoton tsohuwan nan da na nuna miki kina ganin da wani wata mace ce yake shekaru 82 bisa ga bayani bata taba yin zabe ba tunda take
tunda take a duniya kuma ba amurkiya ce
ba amurkiya ce sunanta Gracia Lu
kana ma baturiya ce
baturiya ce to karan farko aka tsuma ta sai tace wannan shekara sai ta kada kuri ba ta da lafiya amma tana tafiya ne da wannan akwatin kwalban na ta iska ba ta iya lumfashi da kanta ya sa mata wannan iskar da ita take lumfashi ka ruko ta shigo kwalban aka dauko jikokin ta jikata ta dauko ta da kai ta wurin zaben nan shekara 82 ta jefa kuri a aka ba ta mika mata wannan bajin da
ake ba leda an kai zabe in ka kada kuri'a
taka da kuri'a su ne take cewa kamar sai kace ta cika burinta wani burinta na rayuwa tunda bata taba yin zabe ba kuma daula abin da ya dauki hankalin mutane da dama dangane da wannan labarin wani tsoho shine jin kadan bayan ta kada kuri'a nan sai ta mutu
Allahu akbar kenan raye halinsa akwai wani abu da na kula da tura zaki ga duk wani inda suna da burin nan zaki ga sai sun cimma burin nan a rayuwar
sai sun cimma
burin nan
ita dai burin nata shine wannan
ka kura kuma da ta kada sai kuma rayi halinsa
to abin tambayar da kowa yake yi shine babu wanda ya san abin da ya sa duk shekarun nan bata kada kuri'a ba babu wanda ya san haka to amma dai bisa ga bayanan jikokinta shine wai a wannan karan ne aka zaunar da ita aka nuna mata tasirin wannan kuri'a
haka
in kin jefa ga abin da yayu sabili da kuri'a zai faru idan ba ki jefa ba ga abin da yayu sabili da rashin kada kuri'a kinan to aka tsima ta
wannan kam babban ma muhimmin abu da kowa ya kamata ya saurara
shi yasa ake cewa kuri'a kai yancin ka ba ka kada kuri'a ba kai
koke da gwamnati kace gwamnati bata kaza ba dan haka kowa ya dage ga zabe na zuwa a kasar Najeriya kowa ya dage ya kada kuri'a
yawa to daula naga kina tafi da wani labari tun ka mu shigo kike ta buje wa da dariya
labari ka
tun ka buje shigo naga kina bujewa da dariya
haka ne kam
me kike tafi da ji
to wani labari ne da wani mai sauraron mu ya aika mana sunan shi Yusuf M Ramadan mai Gombawa daga jihar Gombe dan Gombe ne to shine yake bada labarin yace akwai wani dan kasuwa yana ta kasuwanci sai ranin kawai ya tashi sai yace ai shi gidan zuwa yake so ya gina yayi ta shiri ya saba kanshi dogon buri yana son gidan su kasuwancin da yake son yayi kenan Allah kuma ya bashi iko ya cimma burin shi ya cimma muradin shi ya tashi ya gama gidan zu din shi sai ya sa kudin shiga kofar gidan zu ne ra 100 akai kwana 1 kwana 2 kwana 3 har sati ba wanda ya shiga gidan zu ba kowa da yazo kallon dabbobi a
gidan zu
sai ya tunani ya ce to kila ya ma mutane tsada ne bari ya rage sai aka rage shi daga naira 100 sai aka dawo da shi naira 50
to
shi ma haka akai kwana 1 kwana 2 aka share mako ba wanda ya shigo gidan su ya kara zauna ya yi tunani dai ya ce to bari dai ya kara shawara dai ya gani wannan karo na kalce ya bar shi a naira 20 akai naira 20 shi ma shiru ba wani malukin da ya shigo gidan su sai ya ce to ya san me sai ya tashi kawai ranan sai ya ce to ya bude gidan zu kuma ya zama kyauta kowa ya shigo yana fadi wannan ba a kara awa nawa ba da abin nan da shela a gidan radio cewa gidan sabon gidan zu ya zama na kyauta aiko mutane akai turuwa masu son na banza abin da mai ake ce wa man ta raka baki sidan an samu baki ke da wanda ya ga baki dike da akai
ana son
na banza aka taru aka cika gidan su aka cika gidan su ya kalla ya fara lissafi ya ce yanzu wa'innan tarin mutanen da ya samu naira 100 nan nawa zai samu ga kuɗin da ya kashe ba riba ba komai yayi tunani yayi zufa yace to ai na san yanda zan yi maganin su
sai yaje sai ya kulle kofar gidan kofar gate inda ake shiga su ya zo na yayi tunani mai zai haba can bayan ya kulle gate din gidan su din zai dau kawai sai ya koma baya sai yaje sai ya bude gidan da zaki yake sai ya kafo zaki sai yace sai ya fara sai yace to duk mai son ya fita daga gate din nan 1000 kaga gudu mutane
sai suna cikin tafiya a cikin motar sai wani ya juyo ya kalli matar ya kalle ta ya kalle ta ya yaranta ya girgiza kai sai yace ma matar yace Hajiya sai tace na'am sai yace mata tunda nake ban taba ganin yaro mummuna kamar irin wannan yaron naki ba
ya kalla wani ga ya mata haka kaya ma wannan bai kyauta ba an ce ai ko mutuwa tana tsoron idan mahaifiya mutuwa kan ce in ta zo sai ka karkata ka mun ta daukar ran dan ka
ba nan ba to ce ka ba ce za a zo ce miki dubu ki dan ce
sai ce da ku kowa muni
muna irin
ya sai na ji ba dadi a raina
ba wa dan sai ki kama ta tarafi abin da kace mu direba tsaya direba tsaya sai direba ya tsaya ya faki dama gaba ta kace take mai dadi baya kuma baya ta koma baya da danta tana rike da danta zauna aka matsa mata aka bai mata wuri ta zauna ta ci gaba tana ta tsuru sai tana ta gula wuri ta tsuru sai wani da yake kusa da ita ya yace mata Hajiya lafiya kike ta tsuru to haka ke kadai
sai ta ce
miki kaji abinda wancan mutumin ya faɗi mana sai ya ce mata kai gaskiya ya cancanci ki mare shi sai kika kyale shi ai da kin kaura miki mare sai ta ce haka sai da kin kaura miki mare sai ta tashi ta yunkura ta ce ai ko haka ai da kin huce sai ta yunkura sai ta ce sai kin ga ni koma birnin nan na haninki in rike miki kije ki kaura miki mali
wato ni dabla nan da wannan yake miki mummuna an gadi ki zai ce wannan dan biri ne
ya biri ne
yace ni koma mu wannan birnin da ke haninki
yau ba ashe za'a mara kenan in ta gama mara wanda yace mummuna sai wanda da ta mara mai gande kira biri
kafin ta je ta mara wanda yace mummuna daki sai ta fara
ka mara
to dala zaka malama ji da ta fara daga ba da hadu
sai haka ne ka
tilas mu ja birki dan to yanzu a madadi
Daula Salim
alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci
to amin
alheri
haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da Hansi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Dites-le.